الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيو الله سبحانه وتعالى غوديا دي قدر تابن حقوا أولا يمتنا أصبر أيومنا أكو غوتنا رجب جماد الأولى يومنا أكو غوتنا جماد الأولى شكرا تدبو ديا دريه أود أربعين دبقوي هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بإذن الله سبحانه وتعالى زام دسا daga inda muka tsaya cikin karatun littafin sahihu sirati nabawiyya wanda yau zamu tashi safaha ta 204 kenan fashina 204 mallan yana ambata mana irin yanda alqur'ani mai girma yake safka akan mushrikai a lokacin da suke kulla duk irin abin da suke kullawa wanda wannan kuma wa'azi ne da jan hankali sannan kuma da agaji daga Allah subhanahu wataala zuwa ga waɗannan mutane saboda a lokacin da kai wani abin da kai na kulla kulla ka tabbatar da cewa wannan abun babu wani wanda yake da labarin wannan al'amari kawai kwatsam sai kawai gari ka tsinci wannan labarin a cikin alqur'ani mai girma kaji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tare jama'a yana musu wannan bayani to kaga wannan indai akwai alama da rabo na shari'a to da izinin Allah ana tsammahalin za a shari'a to irin waɗannan abubuwa sune mallan yake ambata mana kusan darussa hudu ko na makamanci wanda suka wuce yanzu muna cikin hadisi Abdullah ibn Abbas Allah kare yarda a gare su yake cewa anna aba mu'aydin kana yajlisu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi makkata Abu Mu'ayyid ya kasance yana zama tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a garin Makka la yu'zihi baya tutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma bai imani da shi ba wa kana rajulan haliman ya kasance mutum ne mai tsinkaye mai dottako wanda ya san ya kamata yace wa kana baqiyatu quraish ya kasance kuma sauran quraishawa idza jalasu ma'ahu in suka zauna tare da manzon Allah a ruhu sai su rika cutar da shi wa kana li abi mu'aydin khalilin gha'ibin anhu bi sham shi kuma abu mu'ayd din nan yana da wani abokin shi wanda baya nan yana kasar sham kenan shi kuma yana garin makka fa qalat quraish saba'a abu mu'ayd sai qurayshawa suka ga abu mu'ayd yanda baya cutar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta bangaren magana ko ta bangaren kaza suka ce a ina ai yayi ridda ya bar addinin uwaye da kakanni ya shiga sabon addini wanda shine addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mal yace wa qadima khaliluhu wannan badade ko aboki na abu mu'ayd sai yazo daga garin sham laylan yana shigowa sai shigo dare ya shigo cikin dare fa qala limra'atihi sai yake tambayar matar shi saboda wannan shine hadisu sa'a duk hirar da za a yi bata wuce ba dai ya ake ciki da magana abin da ya shafi tayyib musulunci kenan dukkan kai kawon qurayshawa da hankalin su gaba daya yana kan cewa yaya musuluncin yake sannan kuma yaya tahiyyar mutane yake game da shi kaga cikin dare ya shigo amma ya kasa hakurin sahiya tayi yake cewa matar shi wai ma fa'ala muhammadun mimma kana alaihi wayya labarin Muhammad yake akan abin da yake kan kinnan babu wani sabon bayani ba sabon labari fa qalat tace ashadda mimma kana amran yace tace al'amari ai ya kara kazamcewa abubuwa duk sun kara lalacewa a halishan su suna ga abubuwa sun lalace abubuwa sun rikirkice saboda mutane suna kara musulunta fa qala sai shi a washe shi wannan aboki yake cewa sai yace ma fa'ala khalili abu mu'ayd yace wai ina labarin aboki na abu mu'ayd to shine anan wanda yake wannan magana wasu daga cikin malaman tare suka ce shine umayya ibn khalaf wasu kuma suka ce a abu jahal ne da kanshi ma yayi bulagura ta kasar sham yanzu ya dawo yake tambaye matar shi al'amuran suke tahiya sai yake tambaye ya labarin abokin shi abu mu'ayd faƙalat sai matar take cewa saba ai yayi yayi ridda ya bar addinin uwa da kakanni fa bata bi lailati su'in sai ya kwana a cikin mafi munin dare falamma asbaha lokacin da ya wayi gari atahu abu mu'ayd sai abu mu'ayd ya zo mishi fa hayyahu yana zawwa wajen shi umayya ibn khalaf kin kenan ba wannan wanda ya zo daga kasar shamiyan da ya zo fa hayyahu sai mishi sallama ya gaida shi falam yarudda alaihi tahiyya sai juyo kanshi ya maki ya amsa mishi gaisuwan da ya mishi fa qala sai yake cewa sai shikenan abu mu'ayd yake cewa malaka la tarudda alayya tahiyyati me yasa me ka baka maida mini gaisuwa na gaida ka kyamsa walahiya fa qala sai yake ce mushi kaifa arudda alayka ya zan maida maka gaisuwa tahiyyataka wa qad sabauta alhali ka yirda ka bar addinin da aka saba uwaye da kakanni ana tai yanzu yau an ce ka bar shi ka kuma wani abu sabu qala sai shi abu mu'ayd yake cewa awa qad fa'alatha quraish yanzu quraishawa sun kai ga aikata haka su yada labarin cewa wai na bar addinin uwaye da kakanni qala sai abu umayya yake ce mushi na'am yace kware da gaske labari ayya ya digarin maka cewa kai ka bar addinin uwaye da kakanni qala fama yabra'u sudurahum in ana fa'alut yace wai miye zai warkar da zukatan su inda aikata shi yanzu abu mu'ayd yana neman yardan mutanen garin makka wannan abin da suke tuhumar shi da cewa wai ya shiga addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yanzu a faɗi mushi kowane irin aiki yana shirye zai yi in dai quraishawa za su yarda su tabbatar da cewa yana nan akan addinin uwaye da kakanni sai shi umayya ibn khalaf yake ce mushi ko kuma abu jahl din yace ta'tihi fi majlisihi yace ka je ka same shi a inda yake zama shi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tabdhuqu fi wajhihi kai alaman tauhid akan huskar shi wa tashtumahu kuma ka zage shi ko ka aibanta shi bi akhbathi ma ta'lamuhu akan mafi kyamar kuma fi kazamtan abin da ka sani min shatam na zagi kenan zagin ma ba irin zagin da aka saba ba ka nemi zagi wanda yake amsa sunan zagi wannan shine abin da aka faɗi mushi aka ce in kai haka quraishawa za su yarda da kai subhanallah kuma irin waɗannan abubuwa tarihi yana nuna mai ta kanshi duk in za a faɗi maka tarihin ka ko sunna za ka samu irin waɗannan abubuwa da yawa ka samu wani mutum da ake ga kamar yana dan sako-sako game da ahlus sunna to sai a nuna cewa a kai ma fa kana nema ka mara musu baya kamar a garin da an yi yawa wanda daga cikin malamai ya dauki linzamin abun ya dauki ragaman abun nai gadan-gadan ya za a yi yaƙi ahlus sunna saboda ƴan uwan shi ƴan gargajiya su yarda da shi at-tarihu yu'idu nafsahu tarihi kullum yana maimaita kanshi to wanda mutumin kaga ga abin da aka faɗi mushi fa fa'ala sai ku yi aikata haka nan فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم ان مسح وجهه من البزاق ما زال صلى الله عليه وسلم يا شاهي حسكن شي game da abun da wannan mutumin ya mushi na abun da ya shahi tohi thumma latafata ilayhi faqala ما زال sai juya wajen wannan abu mu'ayd sai ce mushi in wajadtuka kharijan min jibali makka adribu unuqaka sabran wallahi in hadi da kai a wajen garin makka tsakanin duwatsu mazalla yace zan bigi wuyanka ai taka maka garin makka ne ko tabbas zaka bar ta wata rana ran da muka hadi da kai a wajen makka mazalla yace zan bigi wuyanka sabaran sannan ko banda shi bayan an killace ka tsawon wani zamani na lokaci sai mun kama ka a hannu ka tabbatar da ka kamu shine sabaran din sannan ko za mu kashe ka to shi yasa a tahiyar addini komai da irin nashi matsayi kaga yanzu wannan Abu Mu'ayd Uqba ta ibnu Abi Mu'ayd bayyada wani sakamako in ba wannan ba aika aikar da yayi da bannar da yayi tayi mun mazalla ce ga alƙawali tsakanin mu da kai in wajadtuka kharijan min jibali makkata adribu unquka sabran falamma kana yawm badrin ana nan ana rayuwa rana tana hutowa tana fadawa ubangiji yana jujjuyi al'amura sai ga mutanen garin makka sun huto yakin badar shi wannan abu mu'ayd din nan yana cikin waɗanda ya kamata a ce sun huto shi yasa Bahaushe yake cewa wai rana ba ta ƙarya sai dai uwar diya ta ji kunya. Kina ga alƙararra ma ce kika mishi alƙawari, ana nan rana tana hutuwa tana faɗa wata rahi da girma. To shi ma haka wannan, sai gashi yau za ta yi yaƙin Badar, wanda sababin shi kuma bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya koma garin Madina, irin abinda sahabbai suka bari a cikin garin Makka, zalimcin da aka ma waɗannan bayan Allah, zalimci ne wanda la masira lahu. In kana da gona, kana da garka, kana da kasuwa, kana da mata, kana da iya, kana da wane ne, bakka da ikon da zaka tahi da kowa, kawai kai nafsi nafsi ne, hawa ma kake ka tai da kanka kawai. Haka suka yi, suka bar kadarorin, suka bar komi. Quraisha kuma suka sa shelan cewa duk abin da suka bari ya zama to ganima, fa kuluhu hani'an mari'a. Yanzu sai ga tawagar ayari na kasuwancin Quraishawa ya tunkari kasar Sham, Suriya. Ya tahi yana komowa, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa to ga ayarin mutanen Makka da fatakinsu na kasuwanci, za mu tare wannan abin nasu na kasuwanci, sai ai hazihi bitilka. Mu mun rike wannan, ko kuma ku rike wancan. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وجزاء سيئة سيئة كتم كتنتا مازال لا يتزام هوتا شيسا وجه هوتام ما بقى تيل ساو كوا بقى هكا أكا نوكي متن لي أكو دوانا أبا أكا هوتورس أبو سفيان لابار يساميش تيواها أيغا محمد صلى الله عليه وسلم دا وصل لغا تكي متانيشي زاس تري كاين كاسوان تي متانن غير مكا daka sai yayin rubutu ya aika dan sako zuwa muta zuwa Quraishawa, ku huto ku kare dukiyar ku. Bahaushe yace dukiya gashin hanci, daga an taba ta dadan yasan an taba shi, yake cewa ku huto ku kare dukiyar ku. Ina sai ku aka gangami Abu Jahl, sai aka shiga kowane sako a cikin garin Makka, kowane lungu aka ce to ga abin da ake aka tasamma, kuma ana bukatar mutane cikin gaugawa. Aka tara mutum dubu guda ko mutum 900 da wani abu. Mata suka daka gari, aka daka wane ne, aka yi kaza, aka yi kaza, aka shirya dai, aka yi group group ta makada wanda za su rika ziga su, da kuma mata wanda za su rika ba su karfin gwiwa, sannan kuma da mayaka da wane da wane da kowa aka kwaso tarkacen da aka huto. Sun huto, sai labari ya sake samu su daga Abu Sufyan dai, cewa ya bi wata hanya, ya kauce wa manzala sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabban shi, haka ba za su iya kama su ba, haka mutanen garin Makka ku koma, Allah ya wadatar muku da wannan yakin. Haka hudi Abu Jahl yace a'a, zance mu koma ba bai taso ba, ashe shi kuma jini ne yake dokar shi. Yace ai ina mu mutanen garin Makka waɗanda muke ga ba kowa bane ba, muka kore su, bu su iya hijira sai da dare, ba a kaza ba a kaza. Yanzu har su yi tunanin cewa za su tare kayan kasuwancinmu, to ai ya kamata ya zama wajibi a kanmu, an nulaqinahum darasan, mu ladabtar da su, mu koya musu darasi. Sai ce sai an zo kawai kwaso wannan gayyar, aka zo Badar. To anan kuma Ubangiji, wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifatayn annaha lakum, ɗaya cikin biyun nan dama Allah ya ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alƙawari, ko ayarin na garin Makka wannan tawaga ta kasuwanci, a samu kayan kasuwancin, ko kuma idan kuka gwabza ku za ku yi nasara a kansu, ba asara. Kowane ɗaya daga cikin huska guda biyu riba ce. Aka zo aka taru a farfajiyar Badar, manzala sallallahu alaihi wasallam ɗaga hannun shi yake roƙon Ubangiji subhanahu wataala, at-tabarru'u ila Allah, kaskantar da kai, yana addu'a har mayahin shi, ko a ce abin da ya yahu a kan shi, yana sabka. Umar yana bin shi, yana dauka, yana maida mishi, yana ce ya Rasulullah, ya maki Allah, addu'a ta isa haka, yana ce Allahumma in tahlika hadhihi al-isaba fala tu'bad ala zahril ard, ya Ubangiji waɗannan ɗan tsirarin mutanen in aka hallaka su, ya Ubangiji ba za a bauta maka ba ban ƙasa. Manzala yana addu'a, yana neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala. Aka zo aka buga yake da wahala da ikon Allah, waɗannan da suke jin cewa kansu su kaza ne, sai ga sanar duka an zubar da su. Shi Ubay ibn Khalaf anan ya tahi, shi ma Abu Jahl anan ya tahi, shi ma Abu Mu'ayth shi ma anan ya tahi. To shi ne anan manzon Allah ya ce mishi, alƙawalinmu da kai ran da ka huto daga garin Makka eh kaman kare ne in ka zo kofar gidansu ba haushi yake ba in ka same shi a dawafa shiru sai dai lallaba lallaba ya sif ya wuce sai ya zo kofar gidansu ya tsaya hai dago kai he fara haushi to shine manzon Allah ya mushi wannan anan za kai kaza kai kaza duk wani rishin mutunci kai go bari mu huta bayan gari eh za a gane cewa waye namiji waye kuma mace kuma ya bayyana sallallahu alaihi wasallam to da aka zo huta yaqin badar wa kharaja ashabuhu dukkan wadanda ya kamata su huto manyan kaga ana hamla ana kururuta abu ana ce bamu yarraba ya kamata aka ce za a zo a yaqi wannan abu ya zama to kuni a gaba gaba to yanzu da aka zo hutowa duk wanda ya kamata ya huto ya huto to shi kuma aba an ya khuruja kawai sai ki hutowa akai ta neman abu mu aka rasa shi fa qala lahu ashabu sai mutane suka same shi suka ce mishi ukhruj ma'ana ka tashi ka kimtsa ka huto tare da mu wannan kowa tashi kai kana zamne qala sai yace kai ni huba hutan mace nake jin tsoro wa qad wa'adani hadha ar-rajul in wajadani kharija min jibal makkah an yadriba unqi sabran yace wallahi ni duk abinda nake ji ma ha ba wani hutan bane ba wannan mutumin ya mun alƙawali in ya same ni a wajen duwatsin garin makkah sai ya sabke wuyana unqi sabran zai sabke wuyana bayan ya kama ni a matsayin fursuna ya salam ka duba kaga jahadu biha wastaiqanata anfusuhum sunnul wa'lwa wa shi kahurun wa ya yarda abin da ya hodi mushin gaskiya ne ya yarda inda ya huta to wallahi ya safke wuyan shi amma kuma to kai imani mana ka huta maranka sai kowa sanin cewa wanda mutumin mai gaskiya ne sallallahu alaihi wasallam fa qalu suka ce a kai kaka ji tsoro zo laka jamalun ahmar zamu baka jan kalar raqumi ja wanda yake da jimuri la yudraku ba a cin mushi ko da wani ya nema ya kama ka abin ba zai yi ba falau kanatil hazima kai koma ya ci nasara a kanmu wannan raƙumin da za mu baka dirta alaihi za ka gudu da kai kwana ɗaya kwana biyu za a neme ka a rasa shi ne dirta alaihi kenan kamar tashi za ka yi a saman shi fa kharaja ma'ahum sai dai dangana haka nan ma ya huto aka huto falamma hazama Allahu al-mushrikeena lokacin da Allah ya gallabi ya tarwatsa waɗannan mushrikai wa halla bihi jamaluhu fi judadin min al-ard shi kuma raqumin shi ma musakhar ne shi ma musakhar ne shi ma sai dauke shi kai shi wata farfajiyar ƙasa judad shine al-ardul mustawiya wata ƙasa wanda take libir yani wanda take a daidaice kin daga ɗaya sama za a rika tsinkayo shi raqumin ya canza shi kaga raqumin ma yana ne ya kashe yake fa kharaja ma'ahum yahuta lokacin da raqumin ya kai shi wannan wajen fa akhadahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asiran manzo Allah ya kama shi a matsayin fursunan yaki fi 70 min quraish a cikin mutane 70 da aka kama shi ma abu mu'ayd yana ciki dan 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 abin da yake tsoro ya iske shi eh wa qadima ilayhi abu mu'ayd yanzu Abu Mu'ayd da yaga an kama shi da a cikin mutanen nan sai ya lallabo he zo wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yake ce mishi taqtuluni min bayni haula'i yanzu za ni ma kashe ne za kai a cikin waɗannan mutanen ina rishin kuma yanda yake a baya kana banza qala muzalla ce mishi na'am yace kware da gaske yace bima mi yasa bazaqta fi wajhi kai to fi akan huskana dan mi kai fa anzala Allah sai Allah sabkar da fi abi mu'ayd akan shi wannan abu mu'ayd din nan Allah ya sabkar da cewa wa yawma ya'addu az-zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu li insani khazula Allah sabkar da wadannan ayoyin Allah ya ce wa yawma tuna mushi wannan miskinin ranar da ya abu zalimu ala yadayhi ranar da azzalimi zai dauki hannun shi ya danna ya ciza ya abu zalimu shi da kanshi zai ciji kanshi da kanshi kamar mutum da zai kama hannun shi ya danna ce kai kaga kash yana mi alhasara ya tahassar yana jin cewa ya shiga cikin nan ba Allah ce tuna musu yawma yaddu zalimu ala yadayhi wa yaqulu yana fadan cewa ya laitani ya kaitona ittakhaztu ma'ar rasuli sabila ina ma ace na rika tare da wannan manzo hanyar da za ta sani in samu tsira ya wailata ya kaitona laitani lam attakhiz fulan khalila me ya same ni me yasa na dauki wani a matsayin cewa badade a matsayin aboki kaga anan wa doka matsayin aboki abu umayya ibn khalaf ko kuma abu jahal tunda kaga daga horkon al'amari mutun ne wanda yana da tafshin hali akan wa akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma lokacin aka zo aka ziga shi sai ga kai dole ne hoye tashi ma ya doki linzamin fada da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda mutanen garin makka sai rarashi kaga wannan abokin na shemi she jamushi ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani an dhikri haqiqa ya batar dani game da abin da ya shayi azzikr ambatan Allah bin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa kana shaytanu lil insani khazula dama haka lamarin yake shaydan ya kasance ga dan adam mai kokarin tabar da shi a kowane lokaci duk abin da zaka yi ya za a yi ka tabi ya za a yi kai asara ya za a yi zaman to ka kama hanyar da ba ta daidai ba kaga anan dai wannan yana maka nuni akan hatsarin abokin banza a cikin dukkan lamarin rayuwa in zaka yi idan zaka yi abokantaka da mutane to ka zabi khiyarul qawl zababu a cikin mutane wala tashabil arda kar ka zaman to abokin gurbatattu fatar da ma'ahum sai ka lalace tare da su kuma wannan lasiya matasa duk mutumin da yake matashi ne a hankali kana jin cewa ka shiga jami'a yanzu zaka sadu da mutane sabbi kala daban-daban a kaza kaza da sauransu dole kai a hankali wannan abin zai iya janka wani dora ka samu tarbiyyar da ba daidai bace ba mahaifinka da mahaifiyarka sun wahala akan ka har ka kawo matakin da ka kawo bai kamata ba bainal fainatu wal ukhra wani zai rushe wannan tarbiyyar gabaki daya mutum ya hankali da aboki duk yanda kake jin cewa kai mutumin kirki ne wallahi kar ka zamanto aboki ga mutumin banza mazalla ba da misalin abokin kirki da abokin banza yace kaman mai sai da turare ne da mutumin da yake busa wuta irin ta makera in ka tahi wannan wajen busa wannan wutan ziga wannan wutan nan duk yanda aka yi ka tutu ko ka ji karkarwarin karhe ko kuma wutan ya fasu ya kona maka riga ala ai sai ka tutu amma in abokin ka mai sai da turare ne fa kullum cikin kamshi guki eh ka rika wannan kuma wani kala ne kala kaza ne eh ka amfana din da akai kuma ka duba wani gaskatuwar magana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akan masu sai da turare yanzu sai yazo kawai ta dangula muku ko sannan lokacin za ku ce mishi ba ya dangula muku kawai ta yi shi eh haka ce baka so duka ya shafa muku kowa ya shi zai ji shafa ma rigarka ba ko biye kuma ko sannu baka ce me ba to kaga diyan da aka sai an yi mi sai an fara da shi kai ko da bai dangula maka ba in yazo wucewa sai ka ji kamshin ta dadi to wannan shine abokin kirki duk yanda aka yi sai ka tsaro da shi ta kowane bangare amma mutumin da yake mutumin banza zaka cutu da shi kaga yanzu wannan Abu Mu'ayyid wai halakar da shi daga cikin sababin halakar shi akwai abokin shi Umayya ibn Khalaf yace ai mun ji labari duk kare kirkice gaba ɗaya kai ma ka mara wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to daga lokacin sai ya dauki abubuwan da sai kai shi zuwa ga abin da yake halaka ne to shine Allah ya ce wa kana shaytanu ai dama shaydan ya kasance lil insani game da dan adam khazula yana kokarin haddora ka hanyar da zaka tabe kai asara to kaga wani abu yazo ya faru da Uqba ibn Abi Mu'ayyid sannan kuma Allah safkar da Qur'ani danye yana bayani akan abin da aka yi kaga inda akwai rabon shari'a sai ai mi sai a shari'a malaka akhrajahu ibnu mardawayhi wa abu nu'aym fi dalail bi sanadin sahihin min tariqi sa'id ibn jubair an ibn abbas radiyallahu anhuma kama kana fi durr al mansur ajuz'i na biyar a safaha ta 68 malaka wa ibn abbas radiyallahu anhuma aidan in quraishan wa'adu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an yu'tuhu mala Qurayshawa a cikin irin abubuwan da aka zo aka yi tsakaninsu da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sun wahaltar da kansu makura shi yasa Bahaushe yake cewa bunnu ta ki bunnuwa gaskiya kenan kawai sai dai ku wahala ku zagonye ku lalace komin ku ya kare kuma gaskiya tana habbaka duk abin da za su iya shede su kai ka duba kaga mutun ya komo daga bulaguro cikin dare ba zai bari ma sahiya ta yaga yake ciki sai ta tambaye matar shi wayya labarin kaza sun wahala saboda abu ne wanda yake gaskiya ne ko sun san cewa gaskiya ne daga cikin irin abubuwan da su Quraysha suka yi Abdullahi ibn Abbas yake cewa lalle Quraysha sun yi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama alƙawalin an yu'tuhu mala za su bashi dukiya duk irin kalar dukiyar da yake so za su bashi fa yakuna aghna rajulin bi makkata sai ya wayi gari ya zamanto shine mafi wadatan mutane a cikin garin makka ya kowa kudi sannan kuma wa yuzawwijuhu ma arada minan nisa ya zabi duk wanda yake so a aura mishi ko ya take ko el gidan wace yace kuma ko nawa za ka shi kawai ya zaba shine abin da ake bukata yace yana so ga dukiya sannan kuma ga me ga kudi go ga dukiya ga mata sannan kuma wa yata'u aqibahu za su rika tahiya a bayan shi shi yana ga wasu zalabi shi daga baya mulki shi a gaba su suna mishi daga baya za su rika take mishi gargada sun yarda mulkin bakkan za su bashi fa qalu law suka ce mishi laka hadha indana ya muhammad ya kai muhammad wadannan abubuwan da muka ambata duka an baka za a baka irin duke da kake so za a aura maka wanda kake so sannan kuma za a rika tahiya a bayan ka kai ne shugaba amma abin da muke so wa kuffa an shatmi alihatina ka kame game da aiban ta allolin mu inji su fala tazkurha bisu'in karka ambaci allolun mu da mumuna ambato shine kawai abin da muke bukata daga gare ka kaga anan iya daga cikin abin da yake rudar da dan adam dukiya iya daga cikin abin da yake rudar da dan adam mata iya daga cikin abin da yake rudar da dan adam mulki kaga wannan uku babu na hudun su duk inda aka kawo kaga dan adam ya bace to cikin wadannan abubuwan ne ko kudi ko neman mulki ko kuma harkar mata sai su kurkuce gaba ɗaya lalace saboda yana neman mulki ya yarda zai iya zuwa yayi aliyansa da dukkan wani boka in dai bukatar shi za ta biya ya yarda in dai akan harkar da ya shafi mace ne kowane irin hauka da hayaniya a ji aire shi yanzu mafi yawancin matasan da suke bin yan shi'a shi ne abin da suke dubawa ba wani abu da suke kallo kawai auren mutane suke kallo to shi ne auren muta'a shi ne abin da suke kallo saboda hayaniya ce fauda kawai fauda da hayaniya to wannan shi ne abin da suke duba mafi yawancinsu shi yasa zaka ga mafi yawa matasa ne sannan kuma abin da ya shahire ni addini saboda dokar addini ba a bakin komai take ba an zagi Abubakar Siddiq a gabanka an zagi Umar a gabanka an zagi Abubakar an zagi wane ne a gabanka me maka saura da mutunci addini babu da haka dubo ni dan tamore sai ka same shi a ina yake a can yake ba ruwan shi kuma sannan banda wannan duk wata hanya ta bid'a abinda malamai suke ambatawa sai ka samu ta hada waɗannan abubuwa son shugabanci shi dai a ce shi da haka in ma bayyanan komi ko na harka addinin duk ya tsaya saboda ji yake kamar shi he da shi komi zai yi haka wannan matsala ce duk inda aka samu bid'a he an samu matsala na shugabanci hubbur riyasa san shugabanci ka rika nuna cewa kowa ƙasa yake kai kai ne a sama abu na biyu duk inda aka samu wata da'awa ta bid'a sai an samu halatta fasikanci da zinace-zinace sai ga cewa kudadde ne a tsakanin maza da mata wannan wani abu ne wanda yake ana ga ba komai bane ba sai mutum ya shiga daki ya saki rido ko kasari ko labule da matar mutane sai a awa ɗaya awa biyu ko mata shi bata iko ta leka mallam yana cikin aiki ko banda hewa hanyar bid'a kenan sannan kuma haka yi ka samu halatta dukiya halatta dukiya cin kudaden mutane bil batil ta hanyar banza da haka in mu ana ga kaman ka kame an kasa yanda za a samu a shige ka sai a zo a kwatanta maka cewa akwai matsaloli akwai sunan mutanen da suka sayo ka gaba ya kamata ka zo a yi wasu abubuwa saboda a kauce maka abubuwa kai ko ba abubuwan da za a yi kawai abubuwan da ke cikin aljihunka ne ake so ya za a sallabe maka shi ko abin da ya komi hatsari imaninka Allah kiyaye to kaga waɗannan abubuwan aka bujuro wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da su abubuwan nan guda uku mafi yawanci hatta da abin da ya shahi tahiyya ta masu da'awa akwai da yawa da suke tahiyya a wannan bangaren idan aka buga aka rasa yanda za a yi da kai ka zama karangarin bakin tulu sai a haɗa ka da mata da kayan haka haka shikenan kai da kanka zaka yi shiru akwai labarin da Sheikh Ilyas yake bada akan wani dan bid'a da ya fitin mutane a garin nan wani lokaci sai aka kama shi da matar wani an yi taro ga garimi za a yi walakanci ga ahlus sunna sai wale hudo hoto aka wanda ake ga sunan akabira musiniha da ya duba yakin mu sai ya ce mallam ce wai kai ne sai sadda kan shi kasa taro ya watsi hatta a harkan da'awa abin da ya shahi ina daga cikin abin da ake so ko mutum abu na biyu dukiya a kada aka rasa yanda za a yi sai a yi mi kudi shine alajikan Dr. Idris Abdul Aziz dukin tashi me yake cewa da aka kada aka raya aka kada aka raya sai aka aika mushi miliyan 200 Sheikh miliyan 200 lalle baka taba rage dai ba ko biyu ko uku aka 200 ga tanan ce a maida ta saboda din ya ci ta da'awa ta tsaya eh kai da kanka ba abin da zaka ce wallahi dai kai shiru ko kuma ka rika ce a da ma ba mu gane bane ba eh yanzu ne ka gane iya daga cikin hanyar da ake bi na makirci to kaga wancan abun a wancan lokaci aka yi shigo to haka wannan abu yake zuwa meme to har a yau ko kuma kana da al'umma suna fahimtar gaskiya sai a ce a wannan ya kamata a yi nomin ka wani matsayi bana kai bai kamata ba mutum kamar irin ka kyale ka haka nan sai a hada ka da wata direction kawai shikenan kai da kanka baka san ba waye kaza ya ki kira shi da sunan rapor akan kaza rapor akan kaza in ka sabko ka ga dukkan ko khamsu salatu baka ibada baranta na kai kana an baka kai sallama ya fara zaka zo akwai da irin wannan to iya daga cikin hanyoyin da ake bi saboda a kawar da a tsayar da wani abun da ake ga cewa yana tunkarin waɗanda suke ba su da gaskiya to shine abun da suka yi anan game da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce idan kana so kuɗi kuɗi abun da kake so mata kuɗi abun da kake so sannan kuma maganar mulki ka zama sarkin Makka daga yau kai Abu Sufyan ka safka manzon sallallahu alaihi wasallam suke cewa fa illam taf'al suka ce to yanzu waɗannan abubuwan guda uku da muka bujuro maka in ku baka aikata baka yarda ba har yanzu dai bun barka ba akwai wani halli na gaba fa inna na'ridu alayka khislatan wahidatan muna maka iqtirahi muna baka shawaran wata gaba guda daya bayan waɗancan fa hiya laka wa lana fiha salah in aka yi ta za a samu matsaya da sulhu tsakanin mu da kai zai zamanto da mu da kai sai girmamawa sai ganin mutuncin juna qala ma hiya manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ne wannan abin qalu suka ce ta'budu alihatana sana ka bauta wa allolin mu shekara daya ai wata kowa sha biyu ana bauta wa salata da su'uzza da sunanata wa na'budu ilahaka sanatan mu ba a shekara ta gaba sai mu tabauta ma Allah qala sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce musu hatta anzur ma ya'tini aw ma ya'ti min indi rabbi ina jiran abinda ubangiji na zai ambata mu akan waɗannan abubuwa ko akan wannan lamari wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha sallallahu alaihi wasallam wannan me yake maka nuni cewa bawan Allah ne ba alamar shi bane da kawai daga aljun shi ke huduwa yana bada a saurara yake abinda Allah ya ce kaza sai canza ai sallallahu alaihi wasallam mali cewa wa kana lidhalika sababun yake cewa sababun zakarahu kathirun min almufassirina inda qawlihi ta'ala wa kana lidhalika ya kasance a dalilin faruwar wannan cewa ka bautawa ubangiji allolin mu ko gumakan mu shekara mu bautawa Allah ka shekara yace akwai sababba da yawa wa kana lidhalika sababun zakarahu kathirun min almufassirina wa sababa da yawa wadanda malaman tafsiri sun ambace shi inda qawlihi ta'ala a wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala me Allah yake cewa cikin suratul hajj Allah ce wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi wannan aya hatta da tafsiran da malamai suka yi zaka samu tafsiri kala daban-daban saboda fitowar ma'anan ayar karara bal hasali wannan za ta iya kasance daga cikin ayatu suke mutashabiha Allah ya ce wa ma arsalna min qablika bamu aiko ba kahin kai wani manzo min rasulin wani manzo wala nabiyin ko wani annabi illa idza tamanna face wannan annabin ko manzo a lokacin da ya karanta abinda Allah saukar mishi shine tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi sai shaydan yayi wahayi akan mabiyan shi a cikin zukatansu akan kassi imani da wannan fayansakhu Allahu ma yulqi ash-shaytanu sai Allah ya goge abinda wannan shaydan in ya jefa ma mabiyan shi ثم يحكم الله آياته سن الله يتبتر دا آيو ينشي والله عليم حكيم الله مسنين سنقوم بحكمة نمع أن تمنى أي أيدي يكرن توتا آية ود أكسبكو أكنشي ko imam mutanen shi bayani to sai shaydan yazo yayi kokarin warware wannan bayanin da annabi yayi zuwa ga wani abun da yake ba shi ba to wannan kusan shine tafsiri wanda yake kusa da abin da ayat ta kumsa to shine malam al-hafiz ibn kasir yake cewa wannan ayar da wannan munasaba ta azo abauta wa lata da uzza shekara abauta wa Allah shekara yace wa zakaru kuma sun ambata su wa kenan malaman tafsiri qissatul gharaniq issa ta al-gharaniq yace wa qad ahbabna al-idraba an dhikriha safhan malace mu kuma al-hafiz ibn kasir yake cewa naso inni sanci kawo ita wannan kissar saboda tahiyar da ita saboda ba ta da wani amfani li alla yasma'aha man la yad'uha fi mawadhi'iha saboda kar da wanda bai iya ajja abun a gurbin shi ya dora ta akan wani abun da yake ba shi ba me ma'anar kissa ta al-gharaniq قصه تودى اوردها بعض المفسرين واصحاب المغازي والسير قصه تودى ما ابوتا تفسيره وسن كاو ا cikin littafin tafsiri sannan kuma haka masu bada bayanai akan abin da ya shafi sira sun kawo a cikin littafin su sannan kuma waru yat bi alfazin mukhtalifa an rawaito ta da lafuzza daban-daban Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya kawo riwaya daban-daban wanda suka zo game da ita wannan kissa har riwaya guda 10 da aka sun zo huska daban-daban yace hasiluha abin da ke cikin ta wai annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana bi makkah fa qara'a suratan najm mazalla yana garin makka ya karanta suratan najm hatta intaha ila qawlihi afara'aytum lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra hasede zo ku bari labari akan lata da uzza da manata tukun na ukun su wai sai suka ce kissar fajara ala lisanihi sai ya gudanu a harshen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wai cewa tilkal gharaniqal ula wa inna shafa'atahunna laturtaja wadannan ai su ma suna daga cikin abubuwan bauta na farko ko kuma abubuwa wanda suke masu daraja da kima wa inna shafa'atahunna laturtaja wai ceton su su ma ai ana abin nema ne subhanallah la ta da uzaha wai suka ce ya gudanu a harshen manzon Allah ya faɗi wannan to shine wannan kissa ce wanda take da'ifata sanad rauni gare ta bal mawdu'a ma sannan kuma wa annahu yastahilu shar'an wa aqlan a shar'ance mustahil ne kuma idan ka ba wannan abin dama shigo kaga ya rugu musulunci gabaki daya ashe an ba da damar roƙon wani Allah roƙa a wajen wani wanda ba Allah ba gharaniq suka ce tayrun ko kuma ta'irun abyadun tawil al-unq al'ai dai kaman abubuwan bautan su a wancan lokaci kenan suke bautawa da Allah ta da Uzza da Manat suka ce ai su ma ababen neman ceton su ne kuma ceton su abin nema ne to wannan mas'alar fi haddi zatiha Muhammad Nasiruddin Al-Albani sai ya rubuta littafi wanda ya mishi suna yace nasbul majaniq linasfi qissata al gharaniq wani littafi ne wanda shi ya rubuta shi saboda mi saboda ya kore wannan kissar ya tabbatar da cewa kwata kwata ba addini bace ba saboda in aka ce ga wasu malaman tafsiri sun kawo ta wani mutum ya bude littafi ai gashi a cikin littafi ne to ko a cikin littafi ne sai an tantance eh ba ayi kwasan karan mahaukaciya kar ka zaman to hadibu lailin mai icce a cikin dare zai iya kwaso maciji ma a matsayin me a matsayin icce sababin da yasa malam albani ya rubuta wannan littafin yace faqad katabtu aw faqad kataba ilayya bi tarihi 14 min shahr as-sabi' 1952 yace ba'd al-asatiza yace wasu daga cikin malamai sun rubuta mushi wasiqa a 14 watan 7 shekara ta 1952 yace daga cikin ƴan uwa malamai daga ƙasar Pakistan suka rubuto mushi wasiqa wannan wasiqa kuma tana dauke da bayanin cewa miye ra'ayin Muhammad Nasiruddin Al-Albani game da abin da ya shahi hadithul gharaniq alladhi ikhtalafa fihi qawla hafizain kabirain wanda aka samu magana ta malumai manya guda biyu akai dayan malaman Al-Hafiz Ibn Kathir mai wannan littafin shira kore ta ka kuma ta dalilin kore ta kaga nan bayanin da yake cewa yace wa zakaru qissatal gharani yace wa qad ahbabtu al-idrab an zikriha safahan yace na kawar da kaina ko kuma na ki ambato ita wannan kissar saboda kar wani wanda baya da kyakkyawan saurare ya saurara ya tsammanin cewa addini ce ba addini bane ba Al-Hafiz Ibn Kathir ya kore ta su wannan malaman na Pakistan suka rubuta wa shi Amal Albani suka ce kuma wabni hajar al-misri wabni hajarin al-misri sannan kuma da ibnu hajar al-asqalani shine al-misri kin saboda al-misri aka aihe shi shi kuma yana tabbatar da ita wannan kissa yace to suka ce waɗannan maganganu na malamai manya guda biyu kamar miye shi kuma abinda yake da na ilimi game da ita wannan qissatul gharaniq to shine yake cewa bayan wannan bayanin da aka mushi da takarar da aka rubuta zuwa gare shi yace sai ya zamanto bai samu lokaci ba wanda ya kamata isasshe ya zauna ya tattara bayanan da suke da alaka da shi wannan hadisin yace ana cikin haka kwatsam wani lokaci yace bayan an gama sallar layya a shekara 1371 yace sai ga wani kuma ya zo daga cikin mutane yana tambaya na wai miye bayani akan hadisul gharaniq yace fa ajabtuhu sai na bashi amsa bi annahu la yasih cewa wannan kissa ko wannan hadisi bai inganta ba yace bal huwa batilun mawdu'un yace kai hadisi ne na ƙarya banda wannan ma hadisi ne mawdu'i kawai ƙarya ce aka shirya aka jingina ta ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba magana manzo Allah bane ba shi wanda yake wannan tambaya ta biyu fa zakara li anna ahad ash-shabab mimman fi qulubihim marad ya ambata mini cewa ai an samu wanda daga cikin matasan da suke da rashin lahiya ta son bata addini a cikin zuciyar shi wannan ya tahi wajen su yana kafa hujja da wannan hadisul gharaniq yana kawo hujja da shi akan cewa mi ya takallam bima yurdil mushrikin yana magana da zata sanya mushrikai su yarda da shi wai jazaban lahum ilaihi ya za a yi huskanto da hankalin su zo su yarda da shi saboda ayi tahiya guda akwai wannan mutane kuma ba yau akwai su masu kokarin hada kan addinai da wanda ya zo daga sama da wanda ma ba daga sama bai zo da wanda suke kokarin hada kan wanda suka zo daga sama a ce da addinin musulunci da addinin yahudanci da addinin kristanci a ce ai dukan su diyanat ne samawiya daga to dan me za zo ai rigima ai ba rigima akai ba waye rigima kuma da wa akai rigima bal inna ma cewa waɗannan dukan su ba addini bane ba musulunci shine addini to duk wanda yake da irin wannan rashin lahiyar zai iya kafa hujja da waɗannan abuwa su ce a ai manzo Allah da yace anan ga waɗannan gumaka na Lata da Uzza da Manata ai su ma ceton su abin nema ne kaga idan haka kuma a cikin lokacin da kaman an zo ne ana neman ya zai a samu huta sai ce to kun ga ai manzo Allah ma ga yanda to manzo Allah bai yi ba sallallahu alaihi wasallam ƙarya ce aka jingina aka dauka aka jingina mushi yake cewa wannan wannan matashin nan yana ga cewa ayya za a jayo hankalin mutane su zo wanda wannan kuma iya daga cikin matsalolin da ake samu a cikin tahiyar addini duk mutumin da zai magana addini ya ji tsoron Allah ya faɗi abin da yake addini ne abinda ba addini ba duk yanda aka ambace shi aka ba shi goyon baya wallahi zai bayyana yau da gobe cewa ba addini bane ba zai bayyana ba addini bane kakka daga kafa akan wani abu wanda ka fahimci cewa gaskiya ne ko kuma a yanzu tahiyar da ake kaga yanzu in na barwa ne zai tahi la'alla za mu yi rauni in na barwa ne ya tahi la'alla za mu yi rauni a ko kai kadai ne in dai abin da kake kai gaskiya ne ka tsaya akan shi ila qiyamis sa'a ila qiyamis sa'a yanzu ka dubi hadin gambiza da aka yi tsakanin dariku da qadiriyya da tijaniyya da ɗan kalakatu da ɗan shi'a ko kuma kaji wani shirme fa wai za a zo ai wai yawun rasul za a yi sallallahu alaihi wasallam ɗan shi'a a ce za a huto ya ai yanda hali ya bada da ɗan kalakatu wanda ma bai rarra hadisin ba kwata-kwata shi ya yarda ya bayani amma bai rarra manzon Allah ya bayani shi doka shi ɗan kalakatu a takaice wanda shi ya yarda ya ce a karanta aya ya fasarta ta amma manzon Allah ya fasarta shi bai raba sallallahu alaihi wasallam wai za a yi tahiya guda to kaga irin wannan tarkacen ba yanda za a ga samu ahlus sunna in dai ahlus sunna na cikin irin shi ya za ka zo ka hadu da mutumin da yake zagi Abubakar da Umar da Usman ya zagi matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kalle shi da wata huska ya kalle ka da wata huska ku zauna ku ce za ku tattauna ku yi tahiyyar mi ku tahi ina ina za ku Allah kiyaye to irin waɗannan abubuwa duk abin da ke addini ne tsaya a matsayin haddin shi na addini anan shine yake cewa wannan matashin ya zamanto hatsari a cikin al'ummar da yake rayuwa a cikin ta sai Muhammad Nasiruddin Al-Albani sai ga cewa a ai la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil haja yanzu fa maganan cewa dan kafa bai taso ba ga can wata tambaya daga Pakistan yanzu ga wata tambaya anan sannan kuma matsalan an shiga cikin wani rudu yace fa hamalani zalika an aghtanima fursatal eid al mazkur yace dama a bayan sallar eid layyani yace kai tsaye sai da bar duk wani aiki kawai sai na shiga tattaro abubuwan da ya kamata wanda yake da alaka da wannan abu yace fa shara'tu sai na fara mutawakkilan ala Allah al ghafur ar rahim ina mai dogara ga Allah wanda yake mai gafara mai rahama yace fi jam'i turqi tilka al qissati min kutub at tafasir dukkan wata kissan na inda tazo a cikin kowane littafin tafsiri yace sai na hado kansu gabaki daya sannan kuma da duk inda aka kawo ta a cikin wani littafin hadisi saboda kuma wannan shine hanyar da malamai suke bi kai huto ce maka abu kaza bai inganta ba ko ya inganta sai ka tattaro gaba daya sai a hada kansu wannan daga wata hanya yanzu wannan wata hanya wannan wata hanya kaga anan sai da ya bayyana hanyoyin gabaki daya sai da ya samu hanyoyi guda goma ta bangaren hadisi kadai kai bangaren da ya shahi tarihi kai bangaren da ya shahi kaza haka yazo ya hada waɗannan hanyoyin gabaki daya yace wa bayyantu nai bayan na hada su gabaki dai na karance su nai bayani filla filla akan ilalaha illar shi wannan hadisin matanan wa sanadan ta bangaren matanin shi me matani abinda ya kumsa abinda ya kumsa hadisin matsala gare shi saboda ya ci karo da qur'ani da hadisi haddasai ingantattu ga sanan masu yawa wa sanadan kuma ta bangaren sanadi ma bai kai labari ba daga wani zuwa wani zuwa wani zuwa wani a wani da'ifi ne an safke shi ko kuma an ce wani ya ba wani labari alhali ba su taba yin zamani guda ba silin kwashi daya duniya ba ko a ina kowane bangare na duniya ba a ce ma wani yana waje kaza wani yana waje a zamani bai hada su ba kwata-kwata yace nayi bayanin matane nayi bayanin sanadin yace summa zakartul qawla al-hafiz ibn hajar sannan sai na kawo magana al-hafiz ibn hajar ko al-misri al-asqalani ai iya daga cikin suka ba abun goyen baya yace sai na kawo magana shi na bi ta daya bayan daya ita ma na warware ta ilmiyan kuma ka dauki wannan risala zaka samu wannan a ciki sannan kuma ya kawo maganar al-hafiz ibn kathir ya tabbatar da magana kuma ya bayyana irin malaman da suke goyon bayan shi al-hafiz ibn kathir da ya lalata wannan magana sannan kuma kasantura hadisin da yake bai inganta ba yace yayi bayani mai tsawo wanda tu'ayyidu ma zahabna ilayhi min nakarati alqissati wa butulaniha wa wujubi rafdiha wa adami qabulha tasdiqan liqawlihi ta'ala yace yayi bayani mai tsawo wanda yake nuni akan qissa ce lalatacciya sannan kuma wajibi ne a kiyamace ta sannan kuma kar a amshe ta kar a gaskanta ta yace dubi zuwa ga fadar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce la tu'minuna billahi wa rasulihi za ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon Allah wato azziruhu ƙarfafe shi sannan kuma wato waqiruhu ku girmama shi wato sabbi'uhu ku bashi dukkan wani abin da yake goyen baya ku yi tasbihi ga ubangiji bukratan wa asila sahida yamma yace faja'at sai wannan bahasin ko kuma wannan littafi da malam ya rubuta shi yake magana kan shi yace faja'at risalatan faridatan fi babiha قوية في موضوعها ترفع حيرة الأخ المؤمن وتطيع بشبهة الملحد يكي تشاو لتاين سيزو سيزمان تو ديا ديا أبنغرنشي مي كرهي تبنغرن ديشاه حجة yana dauke dukkan wata imuwa wanda wani mai imuwa shiga akan wannan kissa sannan kuma yana lalata hujjan duk wani wanda yake kokarin bayyana wannan abin goyen baya sai ya ce wasammaituha littain na mushi sunan nasbul majaniq yani dora majaujawa alminjaniq sunan abin da ake halba wutan nan da su majaujawa ko nasbul majaniq kenan dasa wadannan majaujawa li nasfi qissatal majaniq saboda lalata qissar algharaniq qissatal gharaniq saboda lalata ta kuma tabbasa lalata ta da yi magana ya kare me yake cewa yace as'alullaha ta'ala an yaj'alaha khalisatan liwajhi ina mai roƙon Allah ya sanya wannan aiki da nayi nayi shi ne dan neman fuskar Allah subhanahu wata'ala wannan yana maka nuni duk aikin da zakai wallahi ka nemiyar da Allah kai shi duk abin da zakai ka nemiyar da Allah kai shi saboda in ba Allah ya yarda shi ba aikin ban zakai khalisatan liwajhihi sannan kuma yake cewa wa yaqbaluha minni nusratan linabihi ina roƙon Allah ya amshi wannan aikin daga gare ni nusratan linabihi saboda baiwa annabin shi kariya sallallahu alaihi wasallama wayadakhiraha li thawabaha liyawmin ahwaju ma nakunu fihi ila shafa'ati Allah ya mun ta taskance mun wannan aikin a matsayin lada zuwa ga wata ranar da muka hi bukatuwa zuwa ga neman ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine son manzon Allah na gaskiya ka duba liyawmin ahwaju ma nakunu fihi ila shafa'atihi yace yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim yace innahu samii'ul 'aliim wal barrur rahim sai yace Muhammad Nasiruddin al-Albani ya rubuta littafin a shekara ta 1952 shekara nawa yau kaga shi littafin gashi nan kuma har yau ana karantawa Allah tabbatar mushi ladan shi kenan wannan isa ce take rushashiya shine malaka cewa anan yace illa anna aslal qissa fi sahih yace asalin qissa yana cikin as-sahih amma magana ce take ba daidai ba yace rawal bukhari duna muslimin an ibn abbas qala faja'a al-wahyu sai wahayi yazo min al-lawhil mahfuz daga al-lawhil mahfuz manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka nema cewa ya bauta wa abun bautan su shekara sannan kuma su shi ma a zo a bauta wa Allah shekara sai Allah ya ce qul ya ayyuhal kafirun as-sura har zuwa karshen sura aka ce lakum dinukum waliyadin kowa je yana shi wa anzala Allah kuma Allah sabkar da qul afa ghayra Allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun wai yanzu shin wani Allah ne kuke umurta ta in bautawa ya ku taren jahilai ka duba khitabi kowane khitabi da irin nashi waje kaga manzo Allah kallon sa yace musu taron jahilai kar a zo cikin da'awa kaga wani mutum yayi wani abin da ya dace da inda yake zamne ka ce bai da usulubi baka sani bane ka san abu ka hankali magana akan shi yanzu mallam Idris Allah ji kanshi lokacin da yake ce bai da usulubi me yake cewa yace mutane ba su san ba irin fitin da muke ciki a inda muke wa'azin garin su ba irin ba na garin ku bane ba gaskiya yawa kaga anan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya wasafta shi da cewa mutum ne mai tafshin hali mai hali wanda yake mai tafshi mai dabi'u masu kyawu da kaza da kaza da kaza amma ka duba dungurungun ba qur'ani safka yace hodi musu cewa wai afa ghayra llahi ta'muruni an abuda wai yanzu wani Allah ne kuke so in bauta ma ayyuhal jahiluna ya ku jahilai wa hodi musu wannan magana Allah hodi musu wa kai Allah tausayi ولقد اوحي اليك الله ce hakika mun yi wa'ayi zuwa gare ka wa ilal ladina min qablika mun mai wa'ayi zuwa ga wadanda suke kahin kai la in ashrakta in kai shirka la yahbatanna amaluka aikin ka gaba daya zai lalace wala takunanna min al khasirin zaka zaman to daga cikin asararru balillaha fa'bud wa kun min ashakirin bal bari dai Allah Allah ne fa'bud zaka bautawa wa kun min ashakirin ka zaman to daga cikin masu godiya ga Allah haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rayu kaga wannan magana cewa an zo an ce ai qissatan al-gharaniq wannan abu ya safka sanan kuma banda shi neman da suka yi akan azo abautawa guma kansu shekara abautawa Allah shekara shi ma Allah Allah ya lalata wannan abu babu shi saboda babu yanda za a yi wani ya ja ka zuwa ga bautan wani Allah kuma ka yale shi ka'inu man kana kowane ne bawon Allah yake bawon Allah yake bawon Allah kake abinda yake kanka bautan Allah abinda yake kanshi bautan Allah amma a yau zaka samu hanyoyi daban-daban irin waɗanda suka kawo su akan son zuciya suna kiran mutane zuwa ga bauta musu kuma bayan Allah shin Allah yace za ku shin wani Allah kuke so in bautawa ayyuhal jahiluna ya ku jahilai nawa daga cikin malamai a yau za a faɗa ke kawo sunan su kuma a nuna maka ai neman kusanci ne ana ga ba laifi bane ba kuma da sunan musulunci tabbas abu ne wanda ana yi muna yara za mu haɗe kada kawo sunan wani shehu za ka haɗe ka ce ya shehu subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna kuma karantarwa ce in ka abinda ka ga yaro ya tsunta a cikin al'umma da ya zamana kenan karantarwa ce a cikin haka tun zai faɗi da kawo sunan wani ya mutu can a wani waje da yawa abubuwa ga sunan Allah kiyaye wallahi mutum ya haska da kyau ka bude idanka da kyau ka bauta wa Allah ka bauta wa wani Allah nan manzo Allah ke faɗi wannan magana in Allah ya faɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana ina gani ko kai in ku ci ku ba mu mun ku abu awa ba bakin komai ba ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين haka ce bal illah fa'bud wa kun min ashakirin wallahi kowa ka bauta ma wuta zaka ta yin ba Allah ba kowa ka bauta ma ubangiji subhanahu wa ta'ala kakka duba cewa a wai wanda aka bauta ma ai shi kin dan ajin tabarkallah ne a wajen Allah ko kuma bawan Allah ne ko nagartaccen bawa ne ko mala'ika ne ko annabi ne ko kaza ne ba ruwan Allah ne wannan da wanda ya bauta ma annabi da wanda ya bauta ma icce da wanda ya bauta ma dutse dukkan tahiyyar su ɗaya mushrikai ne wala ya'murukum an tattakhidhul mala'ikata wan nabiyina arbaba me yace a ya'murukum bil kufri ba da antum muslimun Allah ce ba umurce ku ba an tattakhidhul mala'ika akan ku riki mala'iku mala'iku la ya'sun Allah ma amaram in ka buta musu wuta zaka shi yasa malam malam Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah yarhama gare shi yake cewa la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun ba wani annabi manzo da zaka bauta mishi a gurbin Allah Allah kyale ka babu wani mala'ika da zaka bauta mishi a gurbin Allah Allah kyale ka shi yasa Allah yace ba umurce ku ba ku riki annabawa da mala'iku a matsayin abin bauta kuma bayan Allah sai Allah yace wai a ya'murukum bil kufri Allah zai umurce ku da kafirci ashe bautawa annabi kafirci ne bautawa annabi kafirci ne nassin qur'ani ne gashi nan na'am a ya'murukum bil kufri ba'da idh antum muslimuna haka dole ka ware haƙƙin Allah daban haƙƙin halittu daban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin halittu na ubangiji subhanahu wa ta'ala amma ba kowa yake kaman kowa Allah mushi daraja ya dauka kashi ya bashi annabta ya sanya shi shugaba jagora na ɗiyan annabi Adam alaihi salatu wasallam gabaki daya amma yana nan a matsayin bawan Allah ne manzon Allah ne bayyada haƙƙin a dauki haƙƙin Allah a bashi kuma wannan shine abin da ya tayi har ya ƙare rayuwar shi gaba daya sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da yazo ya dora mutane akan abautawa ya dauki wata khususiya ta ubangiji ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi manzon Allah yana yakan wannan mutumin yana yakan shi daga karra ka bari awwa su rikici su hade maka waje guda ka ware kowanne kowanne ajje shi anda yake abautawa Allah ayi da'a da biyayya makamniya akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda tabbas in aka mishi wannan da'ar an shiri automatically amma banda shi kuma kakkama ko wannan bin duk wani malami da zaka bi ka mishi irinka abu dai an zo wani rami kaka bi shi Allah kiyaye Allah shirye da mu karantar da yaku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mala ta akhrajahu ibnu jarir wa ibn abi hatim wa at-tabarani kama fi durr al-manthur yace wa isnaduhu hasan intaha al-mustadrak dan ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata haka ne
na'am
da mutuna tamam Allahu salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin Allahumma ighfir lana wa ighfir li abaina اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا أصلحنا يا رب وأصلح ذريتنا اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله